Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar Yahuci. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Mutane daban-daban a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma addu'ar ganin an dawo da sauran daya daga cikin ƴan matan da ci Li Sharibu. Ita dai wannan yarinya ƴar shekaru 15 tana cikin ƴan matan nan sama da 100 na makarantar mata da ke garin Dapchi da ƴan kungiyar Boko Haram ta sace a wani lokaci cikin watan jiya a garin Dapchi da ke jihar Yobe Najeriya. A ranar Laraba ta gabata ne dai ƴan kungiyar ta Boko Haram suka dawo da matan dukansu bayan 5 daga cikin su da aka ce sun mutu. Sai kuma ita wannan yariya Li dai ita ce kadai mace Krista cikin waɗannan ƴan matan, abinda iyayenta suka ce sun yi imanin dalilin da yasa kenan aka kisa kota da sauran ƴan uwanta. Sa'ilin da Muryar Amurka ta yi magana da baban wannan yariyar Nathan Sharibu Li ya ce ƴan kungiyar ta Boko Haram sun buƙaci ɗiyarsa da ta koma musulma, abinda ta ce bata yarda ba. Ya ce ba na son ɗiyata ta canza zuwa kowane irin addini face na Krista. Kusan ɗaukacin mutanen garin na Dapchi musulmai ne waɗanda suka yi ta tururuwa zuwa gidan mahaifin wannan yariya domin yi masa jaje da ƙara masa ƙwarin gwiwa cewa ɗiyarsa za a sako ta. Duka Krista da musulmai da ke garin na Dapchi sun buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta gaggauta ganin an dawo da wannan yariya kamar sauran ƴan uwanta. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a cikin hushi ya sa hannu a dokar da ta ba da damar kashe kuɗi $1.3 trillion. Ya yi haka ne ko bayan an ɗauki tsawon sa'o'i cewa za a hau kujerar naƙi a kan wannan batu domin ko hakan bai kare baƙin haurin nan da aka shigo da su Amurka batun suna ƙanana ko kuma yunƙurinsa na gina katanga a bakin iyaka. A wani taron gaggawa na manema labarai da aka shirya a jiya Juma'a a fadar White House, Trump ya shaida wa manema labarai cewa ya dai sa wa wannan dokar hannu ne kawai domin ganin hakan zai inganta matakan tsaro, duko da cewa bai ji daɗin abubuwa da dama da ke kunshe cikin wannan dokar ba. Ya ce ba zan ƙara sa wa wata doka irin wannan hannu ba. Ya ce ba ma fa wanda ya karanta dokar wadda take sa'a ɗaya kenan da samar da ita. Wasu mutane ma ba su san cewa wannan adadin kuɗin shi ne irinsa na biyu mafi girma da aka taɓa samarwa ba. Sa wannan dokar hannu dai ya kawar da kulle ayyukan gwamnatin tarayya a daren jiya Juma'a. Trump ya ci gaba da shaidawa manema labarai cewa gaskiya ya duba ɗimbin tasirin da kujerar naƙin ka iya haifarwa ne ya sa ma dokar hannu, kana kuma ayyukan soja za su ƙara bunƙasa ƙwarai da gaske. Ya ce wannan matakin zai sa ayyukan sojan Amurka ya kankama tare da ƙarin samun biya har na wani tsawon lokaci mai tsawon gaske. Haka kuma ya ƙara adadin kuɗin da ma'aikatar tsaro za ta kashe a wurin $60 billion daga shekarar 2017. Gaba ɗaya dai dokar ta ba damar adadin kuɗin ma'aikatar tsaro ya kai har $700 billion, wanda wannan shi ne irinsa mafi girma cikin shekaru 15 da suka gabata. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun ba da cikakken goyon bayansu ga ƙasar Birtaniya akan zargin da ta yi wa ƙasar Rasha na yin amfani da sinadari mai guba wajen kashe wani tsohon mai leƙen asiri Sergei Skripal shi da ɗiyarsa Yulia a kudancin Ingila a wani lokaci cikin wannan watan. Waɗannan mutanen dai da wannan lamari ya rutsa da su sun kasance cikin mawuyacin hali a asibitin da aka kai su. Haka shi ma ɗan sandan da ke wurin sa'ilin da abin ya faru kuma ya shafe shi sai a ranar Alhamis ne aka sallamo shi daga asibiti. Da take magana jiya Juma'a a taron kungiyar tarayyar Turai, Prime Minister Birtaniya Theresa May ta gode wa ɗaukacin ƙasashen da suka bata wannan goyon baya a kan Rasha. May ta shaida wa manema labarai cewa wannan ɗanyen aiki da Rasha ta aikata ba barazana ba ce kawai ga ƙasar Birtaniya, a'a har ma da sauran ƙasashe. Sai dai jakadan na ƙasar ta Rasha a wannan kungiyar an umarce shi da ya koma gida a matsayin wani nuna kin amincewa da wannan matakin da waɗannan kasashen suka nuna na goyen bayan Burtaniya akan wannan lamari. Yanzu haka dai wasu kasashe na wannan kungiyar kamar su Lithuania, Poland da Denmark su ma suna duba yiwuwar ɗaukar matakin sallaman jakadun Rasha dake kasashen su. Yayin da Jerman da Faransa suke duba yiwuwar ɗaukar matakin fiye da sallaman jami'an diplomasiya ƙasar ta Rasha. Angela Merkel ta ce mun faɗa da babban murya cewa muna kallon wannan a wani babban kalubale ne a gare mu da ma tsaron kasashen mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Daula barkanmu da safiya.
To Usman barkanmu da tashi. Ina fatan duk mun tashi lafiya. Ya muka ci da wannan sanyin
wallahi da hankali ai tinkaran na narkewa ba damuwa.
Amma kuma ka san fa in ta narke fa sanyi ya fi shiga jiki.
Ai wallahi saboda iska in tana hurawa din nan.
Ashe ka gani.
Sai ta kandare te ta baka sanyi.
Kwarai da gaske.
To Allah ya kushe mu lafiya.
To amin.
To zan fara ne da bari ya huce din shafin mu na Facebook da sauransu kamar yadda aka saba wanda kuma naga ki kanki a kusa da shiga shahaninki amma kafin sannan sai na mika sakon ta'aziyya ga dukkanin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da kuma iyalan marigayi wato ɗaya daga cikin hazikan wakilanmu da Allah ya masa rasuwa wato Sanusi Adamu wanda baya fama da rashin lafiya Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da
fatan wakilanmu na jihar
Adamawa kin san da muna da guda biyu muna da Ibrahim Lazizu muna da kuma Sanusi Adamu to shi Sanusi ne Allah ya masa rasuwa Allah ubangiji ya kyauta karshen mu shi kuma ya gafarta masa
amin ya
Allah yalan kuma Allah ya ba su juriyar rashin wannan bawon Allah mu ma da muka yi rashin haziki irin shi Allah ya sa ya zama mutuwa hutu a gare shi
amin
kuma ya ba mu hakurin jurewa mu ma
to amin amin malam
yawa
kuma Allah ya sa mu cika da imani idan namu karshen ya zo
amin amin to sannan kuma akwai wani sakon ta'aziyar shi ma abokin aikin mu da kakashi ta rasu wato Nazir Ahmad Hausawa kakashi ta rasu mahaifiyar
mahaifiyar shi kenan
to sai mu ce Allah ya ji kan kakar mu gaba daya sannan kuma ya kyauta karshen mu ya sa su ma gidacen Allah ya ba su dangana ita kanta Hajiya Maman Nazir din
Allah ya ba ta hakuri Allah ya ba ta hakurin rashi daga duk sashen Hausa na muryar Amurka
haka ne to sai kuma in ce to zan je kai tsaye zuwa ga filin Abari ya huce inda zan mika sakonnin gaishe-gaishen amma kafin in je shafin Facebook din sai na fara da wasu ƴan warkoki dake hannuna sakon gaisuwar ya ce salamu alaikum BOA Hausa da fatan duk kuna nan lafiya ina son ku gayar mini wato ku gaida min kenan da Zulfa'u Umar Sadiq da Ma'azu Umar Garkuwar Lere da kuma Ali Habu Zaburan da Yusuf Zido Kaugama Allah ya sa na faɗa daidai da kuma Haladu Habu Zabura da kuma Malam Inusa Allah ya sa sun ji suna kuma cikin koshin lafiya sannan kuma sakon ya ce ina yi wa Zulfa'u ta'aziyar mutuwar yarta wadda ta rasu a fage a kanan Daba Najeriya da fatan Allah ya ji kanta da gafara ya sa mutuwa hutu ya ce sakon ya fito ne daga Abdullahi Wakil Zaburan to sai mu ce mun gode kwarai da sakonka ita ma da fatan taji kuma Allah ya sa kuma yadda ta rasu din Allah ya ji kanta mu ma muna miki ta'aziyya to sai kuma mu je ga sakon gaisuwar Abari ya huce na wani bawan Allah da ya aiko shi ma yace gaisuwa zuwa ga wannan fili na Abari ya huce daga mai nasarar Nasarawa Funtuwa to sai mu ce mun gode da wannan sako naka mu ma shirin Abari ya huce yana mika maka sakon gaisuwa
haka musamman
kwarai kuwa to zan je shafi majalisar Abari ya huce amma na dandalin Facebook inda zan fara da sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga Suraja Muhammad da Idris Shi A Abali to Allah ya sa na faɗa daidai sai Sadiq Dala da kuma Alhaji Shehu Galgal da Nuhu Chairman sai sakon gaisuwar alheri na Abari ya huce zuwa ga Ahmad Awais da kuma Aldajadil Neji Sulemani Sulemani to Allah sana faɗa daidai Allah ya sa ban yi wasu da sunanka ba sai kuma Kamis Aliyu da kuma Yunusa A Kongo da Alhassan Dahiru sai Sadiq Sadiq gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Alhaji Gwano da kuma Hassan Muhammad Haruna da Awal Abdulkadir Wasku da Musa Isa da Madu Kukawa sai gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Hassan Duko Kawoji da kuma Shehu Haruna Abdullahi da Abba Nasir sai injiniya Haris da Sani Harbau sai kuma Abdullahi Tukur Katsina ATK Mani ZNG wato zango kenan ko ina ga yake nufi to sai gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Ruqayya Rufai da kuma Abdulrazzaq Abdullahi da Lurwanu Zaharuddin Gintawa Matazu, sai mai kudi Bala Kudan, da kuma Iliya Gwamna, sai Abubakar Abdulrahim, sai sakon gaisuwar fatar alheri na Bariya Huce na takarda ƙarshe da ke hannuna zuwa ga Sha'aibu Esfada, da kuma Amir Abdullahi, da Nasiru Dan Bature, da Kabiru Babawo, sai Muhammad Rabi'u Gambobo, sai daga ƙarshe Mutari Barau Suleiman. To da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji a filin na a bari ya huce to gare ki Daula
to Sanni Usman da kokari sakon gaisuwar mu na a bari ya huce yau zuwa ga Mallam Sanusi Hashim na FCE Kano da Amina Sanusu Hashim da Amina Shehu sakon gaisuwar mu na a bari ya huce yau zuwa ga Sani Usman Darma tare da Mama Dada da Alhaji Alfa Tijjani Talban Jama'ari da Alhaji Adamu Ahmad Sa'in Jama'ari sakon gaisuwar mu da fatan alheri daga a bari ya huce zuwa ga Yaya Sani Zango da Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa muna kuma ƙara mika sakon gaisuwar mu na a bari ya huce ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero dan madamin Kano da kuma Alhaji Bashir Kashin Mahmud muna ƙara mika sakon gaisuwar mu a cikin wannan shiri na a bari ya huce ga Alhaji Kabiru Sayyidi dan iyar Ringim da Alhaji Basiru Shaibu Madakin Ringim da Balarabe Jikan Dabo kan Karofi sakon gaisuwar mu na a bari ya huce zuwa ga Ibrahim Garba kan Karofi da Dr. Lawal Yusuf da Wakiji da Alhaji Nura Usman dan Majan Ringim sakon gaisuwar mu na a bari ya huce zuwa ga Kamal Usman da kuma Alhaji Mahmud Isa da Alhaji Aminu Isa sakon gaisuwar mu da fatan alheri na a bari ya huce zuwa ga Alhaji Mansur Mahmud tare da Alhaji Uba Alhassan da Alhaji Aminu Zakari sakon gaisuwar mu na fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Awwalu Musa Alhaji Rabi'u Kigaman Gumel da Dr. Jibril London tare da Alhaji Ibrahim Lawal Gumel muna mika sakon gaisuwar mu zuwa ga Alhaji Haruna Ibrahim tare da Alhaji Salame Dukuri sakon gaisuwar mu na filin a bari ya huce yau muna mika shi zuwa ga Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumel tare da Alhaji Abdullahi Garba katagin Gumel da Alhaji Hashim dan makoyen Gumel sakon gaisuwar mu na yau na karshe na a bari ya huce muna mika sakon gaisuwar mu ga Umar Faruk Gaidam da Bashari Muhammad da Muhammad Aliyu Gumel dan iyan Gumel da Yariman Gumel sarkin malamai da Kabiru Usman dokajan Gumel muna fatan kuna cikin koshin lafiya kuma muna muku fatan alheri
Yeah.
wannan waka Yakuba Mumuni kenan wanda suka fi sani din da wannan suna na danke danke mamar kasida suke ce masa amma ainihin sunan shi Yakuba Mumuni sannan mawaki ne sosai fitacce a Niger wanda har ma gasa gasan nan duka ya jaje na duniya na irin kada kada da waki waki musamman na kasashe da suke magana da harshen Faransanci wannan wakar yayi ta ne gasar waki waki da aka yi da harshen Faransanci din na najin a shekarar 2012 ne
a jamhuriyar Niger
din a Faransa yawanci suke irin wannan abubuwan
so na gani
to ya yau da kasashen duniya sosai gaskiya ya je gasa gasa da duka aka yi to sai mu ce mun gode kwarai da sana'a ko waka farko ma da aka ji waka shi ce ai
oh haba yauwa
to madalla to yanzu sai kuma mu ji labari ko
Usmanu yau ne labari ka dauko
wato ni abin da ke damu na shine an bani labari in bada to amma ni kullum wai mu fulani za a dinga wutsiya ne ba za a bare bari bane
kuma fulani su suka fi iya
ba wani nan kawai mu ina fulani suke ne ai ko mana da labarin bare bari mana mu ji
gaskiya
ba ga yin abin fada ne
ya kamata ka bare wa labarin
tintini kowa ai ko mu sai in ga labarin mu fulani ka fulani
magana gaskiya ku kuka fi shirme ai
to ai mu gaskiya ce teman ne gaskiya ne teman ne yawa ku je ku yi tabarbarcin ku ba ku san ku faɗi gaskiya ba mu gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ya biya
gaskiya
eh malam ya sai malam ya biya
shin
gaskiya biyan gaskiya yawa to amma
to amma ne da billo
in yanzu amma haka nan dole dai tunda aiki ne dole an bada wannan labarin amma
to muna tsorare Usman
wai ni kai anya ma ko anya ba barbare ne baki la ka juya
ka dai fada gaskiya Usman
anya
mazami dariya mai karfi ba yau a hankali zami
to wai wato wani ya aika min da labari wai abin da ke faruwa shine wai dan fulani ne Allah ya taimaka Allah ya kira shi aikin haji
to
ya samu ya isa maka aka je aka yi hudu ba aka je harami ba an gama dawa bikin san akan zo kuma sallah ka ko da tunda ka je aikin haji ko juma'a kin ga akan zo harami
a hudu ban juma'a
ana hudu ba eh annabawan zaure kin san limami ga bakin gemun shi fiya yana ta shi malam da kan mambarin nan kusa da Ka'aba malam yewazi
to dan filla ya ji wa'azi
yewazi aka yi kiro haba laraban saka dauka ji malam Allah an ka musu Allah annabi
sai kuka
suna ta kuka
sallahu
wasu kuma masu dauriya sun yi shuru ba kuka sun martake su kuma sauran suna ta kuka akai karshe dai aka gama hudu ba aka ce kin san to dai wa astaghfirullah alai wa lakum sai duk kowa ne sai kowa ne ke aka mini ke an fulani shi shi ma zaburai ne
bai zaburai miki
akai sallah
wato shi dai yana bitam shakila ne kake dai ba jin larabci
ba wai shi dai ga ana ta kuka yake nan ana idar da sallah ya samu aka bar masallaci haka ba harami ai dan waya sai gida ya buga wa gida ce ai kai yaya wani jaukan wallahi mu ne lafiya to yaya mun buga ai wallahi ai mun yi sallah ma yanzu na to yaya maka din alhamdulillah ai mu alhamdulillah mun tsallake haka me
haka tsallake
ai alhamdulillah ai ku taya mu murna me kuka tsallake ya ce aba malam
ayyo
anyi gaba daya mai gaba daya anyi hisabi duka
babban magana dan billo
dan anyi hisabi kamar ai anyi hisabi madan akai fada wai wannan hudu madan akai fada haba dan wuta na ta kuka shi kina ne da larama ne da gehu
ne ga larama na yi
eh wuta ne
da wa'azin da ake yi wato ga yana tsammani kenan hisabi ne ake bayyana
ya ga shi hisabi ake kowa ana fadar sakamako tun ana tararci shi ne yana ya ce ai ina aisu
alhamdulillah
shi bai kuka ba
a tunanin sa hisabi shi yayi dai
ya kai littafi ta hannun dama saboda haka aljanna za shi ji ba ruwan shi eh ce wa yan wuta na ta kuka ma to shine nace anya baba barbare wannan abu da aka jiya mana shi an saba laka mana fa
ai Usman an san dan fillo ai an san inda suke a Saudiyan nan an sani ai
wallahi wani
hajji la sa'a tunda dai an yi hisabi a Saudiya kuma sannan ya shiga aljanna wanda zuwa hajji kam alhamdulillah
shi abin nashi tsaf wai dodar abin shi lahiya lau To ke ba za ki ba mu wani dan labari
ba? To Usman Ali labarin da zan baka labarin. Wata mace ce, wata budurwa ce ne da saurayi haka. To sai ya ce to su shirya ya kai ta wajen cin abinci. Aka dan fita da irin abin da ake ce ma outing dai haka da saurayi da budurwa.
Za a dan
aka tafi restaurant da ake zama a ci abinci. To aka ci aka kawo musu abinci sai suka fara dan hira saboda ina jin sun haɗu ne ba tare da sun dade ba din. Sai ya tambaye ta to kin gama makaranta? Sai ta ce a ita ta gama makaranta. Tana da degree.
Allah sarki an yi kokari.
An yi kokari sai ya ce to kin yi NYSC? Sai ta ce masa a raba ni da NYSC din nan. Ai kin dauka shi ne?
A oh to
ko kin dauka NYSC din dai saboda NYSC din nan yana da wahala.
Allahu to ta zaci subject
akwai mathematics a ciki to ni kuma ban iya kirge ba to dalilin da yasa ba shi NYSC din ba to wata kai ta dauka NYSC din ba
amma ga amma gaskiya gaskiya wannan wata ku ta kwafsa
ba yar filla ce fa
wannan
wannan
ce kika cewa ta budurwa
amma ba filata na ban fadi ba ban ce ko ba Hausa ba ko ba Bambariya
gaskiya gaskiya wannan ta kwafsa gaskiya ba filata na ba ce wannan in ba filata na ce gaskiya gare mu zamu za ta ce ban sani ba menene kuma NYSC ba na mata ce ta yi digiri ba za ta ce ban yi ba ƙarya da shi
to ka bi da gaskiya
to gaskiya kamata dai
ina kokari na ma ce matambayi baya fada
to amma baya bata
baya matambayi baya bata
to amma abin da nake so gaskiya gaskiya fulanin da suke sauraron mu gaskiya ku aika mana labaran bare-bare
gaskiya ku ji mu ta
ina nan muna jira ku hau shafin mu ne ko dandalin mu ne ko Facebook ne ko sakonnin da kun saba aika mana ku gaya mana yawa labaran su muke nema ni nan ce an nemo mu labaran bare-bare yawa to daula
to
kisan lokaci ba zai bar mu ba
to gaskiya
kam sai dai Allah ya kai mu da rai da lafiya mako mai zuwa kuma zamu dasa daga inda muka tsaya to yanzu da wakar Yakubu Mumuni din san sake rufe miki
oh
shi yana da wakoki ne masu dadi
gaskiya wakoki ne kam na da dadi
yawa saboda haka ƴan Niger da ƴan Najeriya sai ku tashi ku bi mu duka sai mu
je to jama'a mu huta lafiya sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa a cikin wannan shirin namu na abari ya huce
ni
Daula Salim daga nan birnin Washington DC tare da
Usman Ahmad Kabara
oh peuple béni libère-toi de cet esclavage mental qui fait que nous prenons pour meilleur tout ce qui vient de l'extérieur au détriment des compétences et valeurs de chez nous consommons ce que nous produisons.
Adalla. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi. Za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda. Inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki. A nan sashin Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.